disseminating your files here will be disseminated downwards. We have the Atlantic, we have the district, we have the places, and the waters.
Masu ruwa da tsaki kenan yayin taron fadakarwa da aka shirya a tsaunin Mambila da zimmar fadakar da al'umman yankin game da hatsarin da ke akwai a wannan aiki na madatsar ruwan Mambila da za a soma.
During the construction phase also, the proliferation of dangerous reptiles and other wildlife during the drilling and brewing.
A dai wajen wannan taro, an fadakar da al'umman yankin ne na irin fa'ida da ke akwai, kana kuma da irin manyan kayayyakin aiki da za a zo da su, wanda don haka ne ma aka gargaɗe jama'a da suke kulawa. A jawabinsa, Gwamnan jihar Taraba ta Dare Disan Isiyaku, wanda kwamishinan makamashi Honorable Wadina Garba yau kice shi, yace gwamnatin jihar za ta ci gaba da bada haɗin kai da mun ganin an samu nasara aiwatar da wannan aiki.
Mun zo mu wayar ma mutane kai ne, mu gaya musu ga inda dam ɗin yake, ga inda dam ɗin yake, ga amfanin shi, amfanin dam ɗin wanda zamu samu, ga irin matsaloli wanda zamu iya samuwa. Ba wai lalle bane zamu iya samuwa idan ayin dam ɗin. Dama ka san duk wani abu da kai shi akwai advantage din shi, akwai disadvantage din shi, so dole ne mu waya musu da kai kuma su sani. Sannan kuma wannan tsoron da suke ji, wanda mutane ana sa musu tsoro a cikin zuciyarsu game da dam din, akan cewa a'a za a yi kaza ne, duka za mu samu mu wayar musu da kai. Sannan kuma maganan cewa za a zo a kwace musu filin su ne, gwamnati za ta kwace musu fili ta bar su kafa a yare, duka za mu waya musu da kai.
Shi ma jawabinsa Minista makamashin injiniya Sale Mamman, wanda hadi minista Honorable Emmanuel Bello yau kilce shi a wannan taro da ya haɗo sarakuna da sauran masu rara tsaki. Ministan ya kwazo manufar wannan shiri da ake yi.
Za a je za a kai masu sobeyo da sonsu, za a biya mutane kuɗinsu, kuɗin nan da aka karba hannunsu duk za a biya wannan abin, yanzu kuɗin ma tana ƙasa da za a biya su. So domin haka in ka duba da kyau, wannan particular event din shi ne farin farkon aiki da za a yi. So su sarakunan nan da sonsu da su stakeholders su ne su aje guna gun mutane su ƙara wayar da su, su sanar da wannan project da ake yi, su ƙara wayar da su, su ce to gashi fa yanzu ba kaman da kuma ba, an zo ne a yi shi kaman kan ya kamata. Shi yasa muka gani tun da wannan mutane suna ji maganin su sarakuna sosai, suna ji maganinsu, dole ne abu da Baturu suke kira carrying along, dole ne mu yi aikin nan da su sauran stakeholders na state ne. So shi yasa kaga wannan meeting yau muka haɗa da duk sarakuna da muka san suna tare da mutanensu na ƙasan, duka muka kawo su ko ina can nan, especially inda za a samu aikin nan, inda za a kai wannan aikin, su suka ka gani yau.
An dai shafe fiye da shekaru 30 ana batun wannan aiki na madatsar Mambila, kuma koma da menene fatan talakan jihar Taraba shine Allah sa aiwatar da wannan aiki. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.